Like a leaf on a tree that's coming loose from the stem, shaking like a leaf on a tree because I'm coming loose from my man. I'm like a weeping willow, weeping on my pillow. For years and years there ain't no sweet man that's worth the soul of my ba da da ba wa da ba da da ba da ba da da wa da. Down and down he dragged me, like a fiend he nagged me. For years and years there ain't no sweet man that's worth the salt of my ba-da-da-ba-da-da-da. Although I may be blue, still I'm through. I must tell him goodbye rather than have that man gonna lay me down and just die. So, broken-hearted sisters, aggravated misters, lend me your ears, there ain't no sweet man that's worth the salt of my ba da da ba da da ba da da ba da ba da da ba da 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 da